الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wannan shi ne darasi na 193 a littafin Bulughul Maram na Ibn Hajar al-Asqalani. Muna cikin kitabul hajji, babi na hudu shi ne babul ihram wa ma ya ta'allaku bihi. Kuma za mu yi ƙoƙarin karanta hadisi na 12 zuwa hadisi na 14 insha Allah ta'ala. Waɗannan hadisan guda uku, hadisi na 12 a wannan babin zuwa hadisi na 13, suna magana ne akan haramin Makka da Madina, matsayin haramin Makka da kuma haramin Madina. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin Madarijus Salikin a mujallar na 73 ya fassara kalma ta al-hurma, me ake nufi da harami. Ana cewa Makka tana da harami, Madina ma tana da harami. Duk mutumin da zai tafi Makka da Madina, wajibi ne a kanta ya san abin da ake nufi da harami, saboda waɗannan garuruwa guda biyu suna da harami. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce, asali al-hurma ma wajaba al-qiyamu bihi wa haruma at-tafriqu fihi. Abin da ake nufi da harami shi ne abin da ya wajaba a kiyaye shi, abinda ya wajaba a tsare shi, a lura da shi, abinda aka haramta wasa da shi, ko kuma tozarta shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya daraja wannan abin, ya ba shi kima. Akwai ayoyi a cikin Al-Qur'ani waɗanda suke tabbatar mana lallai akwai wasu abubuwa waɗanda Allah maɗaukaki ya ba su wato al-hurma, kamar misali aya ta 30 ta suratul hajji. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa, zalika wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khayrun lahu inda rabbih, wanda yake girmama hurumomi na Allah to wannan alkhairi ne gare shi a wajen Allah mahaliccin ka. Wato alkhairi ne gare ka, ka zama kana daraja hurumi na Allah subhanahu wa ta'ala. Hurumin Allah ko ba guda ɗaya bane. Wannan dalilin ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hurumatillah, wanda yake girmama hurumomi na Allah subhanahu wa ta'ala, to girmama su yana zama alkhairi gare shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim Jawziya ya ba da misali da wannan aya ta 30 ta suratul Hajj don ya tabbatar lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana da hurumi, akwai wasu abubuwa da aka sanya ma hurumi. To kamar menene? Malamai sun yi ta bayani dangane da iyakar hurumi. Yace wa sawabu anna al-hurumati ta'umu hadha kullahu. Hurumi yana game duk wata dokar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara. Da aka ce hurumati Allah, yace jam'u hurma wa hiya ma yajibu ihtiramuhu, duk abinda ya zama wajibi ne musulmi ya daraja shi. Wajibi ne musulmi ya daraja wannan abin, to abin nan ana kiransa hurumi. Wa hifdhuhu min al-huquq, tana yiwa ya shafi haƙƙoƙi wal ashras wal azmina wal amakin. Hurumin Allah yakan shafi wasu lokuta, hurumin Allah yakan shafi wasu mutane, hurumin Allah yakan shafi wasu gurare. Misalin guraren da ake samun hurumi wato shine Makka da kuma Madina. Domin haka Ibn al-Qayyim yace fa ta'zimuha tawfiyatuha haqqaha wa hibbuha min al-ibaa. Idan aka ce a tsare hurumin Allah, shine a bama wannan gurin haƙƙinsa na girmamawa, a tsare shi kada a tozarta shi. Idan mutum yana daraja hurumin Allah, to yana daɗa samun alkhairi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka Makka da Madina suna da hurumi, wajibi ne musulmi ya san da wannan. Idan mutum ya tozarta hurumin Allah, babu shakka yana aikata laifi mai girman gaske. A cikin lisanul Arab mujallal na hudu shafi na 95 inda malami yake fassara kalma ta hurumi, ya kawo bayanin ɗaya daga cikin masana harshen Larabci na zamanin farko, shine al-Imam Muhammad bin Ahmad al-Azhari. Ya ce al-haramu, asali idan aka ce harami ga Makka, qad ghuriba ala hududihi bil manar al-qadima wallati bayyana khalilullahi alayhi salam, zamanin annabi Ibrahim alayhi salam, zamanin annabi Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala da ya turo shi, Allah ya gaya masa iyakokin hurumi na Makka. Ya ce ka je ka sa alama, saboda ka sai annabi Ibrahim alayhi salam ya taho ya dinga sa alamomi gabas da yamma, kudu da arewa da Makka. A lokacin babu kowa, amma ya bi dokar Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya waɗannan iyakoki na hurumin Makka. Yani mashairaha wa kanat quraishin ta'rifuha fil jahiliya, tun kafin Allah ya bawa annabinsa manzanci sallallahu alaihi wasallam, larabawa, quraishawa, mutanen Makka suna sane da cewar Makka tana da hurumi, kuma suna sane da cewar akwai iyakoki na wannan hurumin, kuma sun san inda iyakokin suke. Larabawa duk sun sani kafin ma zuwan addinin musulunci, wato kafin Allah ya bawa annabinsa sallallahu alaihi wasallam manzanci. لأنهم كانوا سكان الهرم صبر قريشاوة ثم زماء مكة ويعلمون أن ما دون المنار إلى مكة من الهرم دقائيا كرد النبي إبراهيم عليه السلام يسكى ذوى غير مكة ذوى جكين داكين كعبا والنشيء كرا هرم دقائيا جكين داكين كعبا قبض ديان مكود دعالي وقفا إن النبي إبراهيم يسنى إياكا. To tun daga jikin Ka'aba har zuwa ga wannan iyaka ana kiransa al-haram, wa ma wara'aha laysa min al-haram, amma daga iyakar annabi Ibrahim alayhi salam abinda yayi gaba ba haraji bane. Al-Imam al-Azhari yace wa lamma ba'atha Allahu azza wa jalla Muhammadan, a lokacin da Allah ya aika annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mamma Allah da ya taho lokacin da yazo aikin hajji na ban kwana, ana arfa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mu quraishawa, yani aqarra quraishan ala ma arafuhu min zalika, ya tabbatar musu abinda suka riga suka sani na iyakokin harami wanda annabi Ibrahim alaihi salam ya sanya. Wato kaga manzo Allah yayi gyare-gyare game da aikin haji wanda dama can Larabawa suke yi, amma dangane da iyakar harami na Makka annabi sallallahu alaihi wasallam bai gyara ba. Manzo Allah ya ce ma Larabawa, iyakokin da kuka sani din nan su ne dai har yau, babu canji, hadisin yana sahihu sunan Abi Dawud, hadisi na 1919. In ka duba al-Mawsu'atu al-Fiqhiyya al-Kuwaitiyya mujallad 17 shafin 185, kamar yanzu ma abu ne mai sauki saboda hukuma ta Saudiya ta sanya manyan wato alluna, ta sanya manyan alluna waɗanda suke nuna maka ga iyakar harin ta kowace nahiya, gabas da yamma, kudu da arewa da dakin Ka'aba. An sanya alama wanda an rubuta nan ne iyakar haramin Makka. To waɗannan hadisai guda uku Ibn Hajar ya kawo su a cikin Bulughul Maram saboda ya tabbatar maka wata doka ta Allah subhanahu wata'ala wanda duk mutumin da zai tafi aikin haji wajibi ne ya san da ita. Tana yiwuwa ka ɗauka ba ta shafi ibadar aikin haji ba, amma ai ba a yin aikin haji face a Makka, sannan kuma ana tafiya ziyara Madina, birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tunda zaka je Makka, zaka zauna a Makka, zaka je Madina, to ya kamata ka san akwai hurumi. Madina tana da harami, Makka tana da harami. Shi yasa kake ji ana cewa masallacin harami, masallacin harami, wannan ba laifi ba ce. Babu shakka masallatai ne waɗanda suke cikin harami, wanda ya tabbata a cikin Al-Qur'ani da kuma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To mu ci gaba. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر حديث عند أبو هريرة الله يكرم سيرجع قال أبو هريرة لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة لوكت عند الله يباد نصر من زنس لوكت عند الله سبحانه وتعالى يباو من زنس نصر مكة هناك شيء أنباو أن نجي نصر مكة مكة يستاذ متمسنة. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس كما ذا الله يميك يتكم متعدي يهدوبا فلوكة عند الله يباوى النبي صلى الله عليه وسلم نصر مكة من ذا الله يهدوبا فحمد الله وأثنى عليه من ذا الله يهدوبا الله يهدوبا قريش ثم قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم يتي إن الله حبث عن مكة الفيلة lalle Allah subhanahu wata'ala ya tsare giwa bata sami isowa garin Makka ba. Wa sallata alaiha rasulahu wal mu'minin, kuma Allah ya rinjayar da manzonsa akan Makka da masu imani. Allah ya rinjayar da manzonsa da kuma masu imani akan garin Makka. In ka duba littafin minhajus sunnah an-nabawiyya na Ibn Taymiyya a mujallad 428, malamai ma da yawa sun faɗi haka cewa inna Makka futihat biittifaqin nasi fi shahri ramadan sanata 8 min al-hijra. Allah ya ba wa annabi nasaran Makka ne a watan ramadan, hijira na da shekara 8. Abinda ya rage annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai wuce shekara uku ba, Allah ya bashi nasaran Makka, Makka ta zama birnin musulmai cikin watan Ramadan. Ya ce bittifaqin nasi, wannan babu sabani a kai, babu sabani a kan haka, tun malaman tarihi sun tabbatar da wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Makka kamar yadda Imam Malik yake faɗa, ya ce iftitihat makkatu fi 19 yawman min ramadan, wata ramadan yana da kwana 19 a shekara ta 8 daga hijira. Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam nasaran garin Makka. A lokacin da manzon Allah ya shigo Makka, ya shigo da mutane 10,000. Akwai littafan tarihi da suke cewa mutanen da suke tare da manzon Allah a lokacin da aka yi nasaran Makka sun kai mutum 12,000. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasarar Makka, me ya kamata yayi da baki da ƴan gari suna buƙatar su ji jawabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutane shine abinda Abu Hurairah yake faɗa cikin wannan hadisi. Da farko dai manzon Allah yace wa mutane ku sani Allah ya tsare giwa, bai bar giwa ta isa garin Makka ba, amma ya ba manzonsa da masu imani iko, ya ba su rinjaye a kan garin Makka, sun samu nasara. Amma giwa ba ta samu nasara shiga Makka ba. Manzon Allah da masu imani sun samu nasara shiga Makka. In ka dubi sharhin wannan hadisin cikin Fathul Bari, juz'i na farko shafi na 48, Ibn Hajar yana cewa al-muradu bi habsil fili. Manzon Allah ya ce Allah ya tsare giwa, bai bar giwa ta isa garin Makka ba. Wato yana nufin waɗanda suke tare da wannan giwan, ai ba giwa ce kawai ta zo da nufin ta rusa Ka'aba, akwai waɗanda suke tare da giwan, ahlul fili. Wa ashara bi zalika ila al-qissatil mashhura, labari wanda ya shahara na mutanen Habasha, fi gazuhin Makkata wa ma'ahumul fil, lokacin da suka kulla niyyar za su yaƙi Makka suna tare da giwa. Fa mana'aha Allahu minhum, Allah ya hana su isowa garin Makka. Wa sallafa alaihim at-tayra al-ababil, Allah subhanahu wa ta'ala ya turo musu wasu tsuntsaye kungu-kungu waɗanda suka hallaka su. Ma'a kauni ahli Makka idzaka kanu kuffara, abin la'akari a nan shine a lokacin da kafirai suka yi nufin za su rusa Ka'aba, a wannan lokacin ma gaba ɗaya mutanen Makka kafirai ne. Ibn Hajar ya ce ma'a kauni ahli Makka ta idzaka kanu kuffara, fa hurmatu ahliha ba'da al-islam akadu, idan Allah zai tsare garin Makka a lokacin da Makka babu musulmi a cikinta, ta samu hurumi, to me yanzu kanka game da hurumin Makka kuma bayan musulunci ya tabbata a garin? Wato ya ce wannan abin lura ne gare ka, lakin da ka zuwa Nabi sallallahu alaihi wasallama iyaha, ya kar da manzon Allah ya yi wa garin Makka maksusun biha ala zahiri hadha alhadith wa ghairihi, wanda wannan kamar wata dama ce da Allah ya keɓe ta ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam, wanda labarin mutanen da suka yi ƙoƙarin rusa Ka'aba a zamanin jahiliya labari ne shahararre, kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa. In ka duba littafan tarihi kamar Al-Bidayatu wan Nihaya mujallad na uku shafin 139, littafan tarihi kusan duka sun yi magana a kai. Amma babban abin lura a kai kamar dangane da wannan labari shi ne kasancewar yana da muhimmanci Allah ya saukar da sura musamman Suratul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dalilin waɗannan mutane suka yi ƙoƙarin su rusa Ka'aba daga cikin littafan tafsirai waɗanda suke da muhimmancin gaske, akwai tafsirin Sheikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasi, tafsirin Sheikh Muhammad Jamiluddin Al-Qasi, ana kiransa Mahasin Ta'wil, wallahi yana cikin littafan tafsiri mafi daraja musamman ga wanda ke son ya san sunnar manzon Allah, musamman ga wanda ke son ya ga yanda ake martani ga masu bid'a da batattu. Idan ya samu tafsirin nan to an gama, saboda malamin duk gaban da aka samu zai yi raddi ga bid'a da kuma waɗanda suka yi riƙi tafarki na bata, to ba zai yi wasa da shi ba. Yayi magana akan abubuwa kamar guda biyar a cikin tafsirinsa, yana fassara Suratul Fil. Yace na farko, kana sabab alladhi min ajlihi halat uqubatullahi ta'ala li ashabil fil, dalilin da yasa Allah ya saukar da uquba ga waɗanda suka zo da giwa da nufin su rusa Ka'aba, Abrahatul Ashram al-Habashi bi jundihi ma'al fil ala baitullahi al-haram li taqribihi. Abrahatul Ashram ya taho da rundunarsa tare da giwa da nufin zai rusa Ka'aba. Wa waqi'atul fil yana cewa wannan labarin na cewar an taɓa yunkurin a rusa Ka'aba a zamanin jahiliya fi zatiha ma'rufa mutawatiratul riwaya, labari ne sananne wanda ya fi ƙarfin a ƙaryata shi. Hatta innahum ja'aluha mabda'a tarihin yuhaddiduna bihi awqatan hawadith, har ma a zamanin jahiliya larabawa suna amfani da wannan lokaci wanda Abrahatul Ashram ya zo da giwa zai ƙoƙarin rusa Ka'aba, sai aka ɗauke shi a matsayin farkon tarihi, saboda haka sai a ce wani an haife shi bayan shekarar giwa, wato bayan wato halakawar da aka yi mutanen da suka zo da giwa da shekara ɗaya ko biyu, sun mai da shi zama masomin tarihi gare su. ya ce babu shakka abu ne wanda abu na farko ya ce wajibi ne ka sani wannan tabbas ya abu wanda shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa mutanen makka a matsayin yana tunatar da su wata ni'imar Allah inna allaha habasa an makkata alfila Allah ya tsare giwa bai batta ta iso garin makka ba bare ta rusa ka'aba abu na farko da manzon Allah ya gaya wa mutanen makka kaga wannan abu ne wanda manzon Allah ya tabbatar abin ya auku baya ga cewar Allah ya saukar da sura guda ta alqur'ani tana tabbatar da wannan din yace saboda haka anan babu ko shakka an taba samu lokaci da wasu suka yi yunkurin rusa ka'aba tun a zamanin jahiliya Allah bai ba su iko ba abu na biyu Muhammad Jamaluddin al-Qasimi rahimahullah yace inna ma ubifa amrul qissa ila al-fil washtuhirat bihi me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya tsare makka daga giwa maimakon yace waɗanda suka zo da giwa da nufin rusa ka'aba saboda a zamanin jahiliya manyan sarakuna suna amfani da giwa saboda rusa gini kamar yadda ka san yanzu ana iya amfani da wani alatu daban wanda za a rusa gini a zamanin jahiliya da giwa suke tafiya don ana so a rusa gini tunda giwa tana da ƙarfi abu ne mai sauki saboda haka ya zo da nufin zai rusa ka'aba sai ya taho da wannan giwa wannan dalilin ya sa giwar ta zama muhimmin abu dangane da labarin abin da suka yi nufin aikatawa yace na uku kifatu ashabin fili mashhura wa waqi'atuhum qariba min ahdi ar-rasul abin ya auku ne kusa da bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya ihda ayati Allah wa afarun min suhbihi ala man ijtara alayhi bi hadhihi hurmati Allah subhanahu wa ta'ala yana halaka su ba a dade ba sai Allah ya aiko sai Allah wato ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sai ya nuna babban misali ne ga wanda ya yi yunkurin ya tozarta hurumin Allah babban misali ga wanda ya yi yunkurin ya tozarta hurumin Allah kamar yadda Ibn Hajar shi ma ya faɗa a cikin Fathul Bari idan Allah ya sanya hurumi kai kokarin tsare wannan hurumi kar ka yadda ka yi nufin tozarta shi don Allah zai iya halaka mutum a dalilin haka na hudu shine magana da Imamu Mawardi ya faɗa a tarihi yana bayani game da abin da ya auku yace lamma dana maulidu rasulillah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da haihuwar manzon Allah lokacin ta ya kusa an kusa a haifi annabi sallallahu alaihi wasallam fa kafarat ayatu nubuwwatihi wa taharat wa zaharat ayatu barakatihi alamomin bayyanar manzon Allah sai suna ta bayyana hakanan wato albarkan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu bayyana tasa yana daga cikin misali fa kana min a'zamiha sha'nan wa abhariha burhanan wa ashhariha ayanan wa bayanan afabuti babban abin da malamai duka suka yadda da shi wato shine yana daga alamar bayyanar manzon Allah halaka waɗannan mutane da suka yi yunkurin rusa ka'aba li'annahu lida ba'da 50 yawman min al-fil bayan Allah ya halaka su da kwanaki 50 sai aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya halaka su bai ba su damar su rusa ka'aba din ba an samu kwanaki 50 sai aka haifi manzon Allah me yake nuna maka fa kana qa'idu fi zalika min wajhayn wannan aya ce ga annabi ta fuskoki guda biyu na daya annahum law zafiru la sabaw wa taraku da Allah ya ba su dama sun iya rusa ka'aba me zai faru kasan idan yaki ya ci gari to tabbas mutanen da suke wannan garin za a kama sun zama fursunonin yaki za a kama iyayen manzon Allah kenan a tahido su sun zama fursunoni sai Allah ya tsare bai ba da damar ma a shigo makka din ba bare a rusa ka'abar bare a kama iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam bare manzon Allah ya tashi a ƙarƙashin bautan wani sai Allah ya tsare wannan kaga sai ya zama mu'jiza ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa ahlakahum Allah ta'ala li tiyanati rasulihi ay yajri alaihi sabyu hamlan wa walidan Allah bai yadda a riki manzo a matsayin fursuna yana ciki kafin a haife shi ba Allah bai yarda a riki manzo a matsayin bawa a bayan an haife shi ba, saboda haka sai Allah ya tsare giwan bai bar shi bai battata shi ba. Sannan mu'jiza ta biyu shine annahu lam yakun li quraishin min ta'allumi ma yastahiquna min dafi asabil fil ankum, kamar yanda Ibn Hajar ya faɗa a lokacin da Abrahatul Ashram ya yi kokarin rusa Ka'aba ma a kauni amlin Makka idza ka kanu kufara, mutanen Makka kafirai ne. Al-Imamul Mawardi shi ma haka ya faɗa, ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka mutanen da suka yi yunƙurin rusa Ka'aba duk da cewar a Makka ana shirka da shi, ana shirka da Allah subhanahu wa ta'ala, ana bautan gumaka. Walakin lima aradahu Allah ta'ala min zuhuril Islam ta'sisan lin-nubuwwa wa ta'ziman lil-Ka'aba, amma idan Allah ya bari aka rusa Ka'aba me zai faru? Tunda Allah ya tsara haihuwar manzon Allah ta kusa, idan manzon Allah ka haife shi ya kai shekaru 40 Allah zai bashi manzanci, manzon Allah zai dawo ya kafa shari'a a garin Makka. Ka'aba yana daga cikin wurin da za a yi ibada, to idan Allah ya kyale aka rusa Ka'aba, kaga kamar an samu cikas kenan ga aikin da yayin nufin zai tabbatar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda manzon Allah zai taho zai karantar da mu aikin haji, aikin hajin nan dole sai ka je Makka, zai karantar da mu al-qiblar mutasalla Ka'aba wa mantikan lil hajj, wuraren aikin haji gaba ɗaya suna Makka. Idan ya bari aka tozarta Ka'aba, to wannan ibada za ta yi wahala a same ta cikin sauki, saboda haka sai Allah ya tsare garin Makka, bai bari wannan giwar ta tafi ta rusa ba, ya zama mu'jiza ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskoki biyu, mu'jiza ga manzon Allah na farko Allah bai yarda a kama Annabi a bautar da shi kafin ma a haife shi ba, Allah bai yarda a kama Annabi sallallahu alaihi wasallam a bautar da shi bayan haihuwarsa ba. Sannan na biyu, Allah bai yarda a samu cikas ga da'awar manzonsa ba, saboda haka sai ya gyara gurin wanda ya nufin zuwa ya rusa Ka'aba, Allah ya halaka shi, saboda haka manzon Allah yana samun manzanci sai ya shimfiɗa addinin musulunci cikin sauƙi. Kaga mu'jiza ce gare ta fuskokin nan guda biyu. To abu na biyar shine wani abin mamaki, shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam wato Allah ya hana shi shigowa Makka, wannan karon ne Allah ya bashi damar shiga Makka. Akwai hadisin al-Imam al-Bukhari wanda yana kitabu shuru babu shurutu fil jihad, yana wato cewar inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma aballa yawm al-hudaybiyya, kamar yanda muka sani a watan Zulqa'da a shekara ta 6 daga hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya taba yunkurin ya zo yayi umra daga Madina, ya taho da mutane 400,000 a shekara ta 6 daga hijira a watan Zulqa'da. Manzon Allah ya taso da nufin zai zo yayi umra, bai zo da nufin zai yi aikin haji ba, yana tahowa da shi da sahabbansa har sai da ya zamanto, idan ka san Makka, dutsen da ke sama da Makka din nan manzon Allah ya iso gare shi, hanyar da za ta ratsa wannan dutsen wanda in ya gama gangarawa zai kullo Ka'aba ne kawai, yani al-saniya allati tahbitu bihi ala quraish, manzon Allah yana isowa wannan hanyar matsatsin duwatsu sai raƙumi taguwar manzon Allah ya ta durkusa, ga sahabbai 400,000 suna tare da shi, barakar na kafa taguwar manzon Allah ta durkusa ta kin ta kisa biya fa fajaruha, su sahabbai suna taima taguwar tsawa, saboda an yi kusa a yi wa mutanen Makka bazata, da zaran manzon Allah ya gangaro to an gama, sai Allah ya hana, sai wannan taguwar ta durkusa suka yi taimata tsawa fa alaha tana ci, sai sahabbai suna cewa kala atil kaswa, yadda ake kiran taguwar Annabi sallallahu alaihi wasallam al-qaswa, ce ai taguwar manzon Allah kuma ta gaza, domin dabba kaman taguwa haka raƙumi ana samun lokacin da take gazawa, idan tafiya ta yi yawa gare ta sai gaba ɗaya ta tsaya ta ƙi yin tafiya, shi ne suka ce ai ta gaza ne, wato ta gaji, ita wannan sakowar manzon Allah ta gaji sai manzon Allah ya ce la ma khalaqatil aswa in qaswa'u taguwan nan bata gaza ba wa ma zaka laha bi khulqin kuma ba halinta bari wato bai dace da ita ba ba al'adarta bane wannan taguwar ba mai irin gazawar bane dan tafiyar da muka yi tsakanin Madina zuwa Makka bai sa ce ta gaza ba amma ku sani walakin habasaha habisul fili wanda ya tsara taguwan nan ya hana ta mu gangara Makka shine wanda ya tsara giwan nan da ya hana ta isowa garin Makka wanda manzon Allah da kansa ya faɗa kaga shi kansa kenan Allah ya taba tsarewa ya hana shi shigowa Makka domin lokacin shigowan bai ba wannan ya auku a shekara ta 6 daga hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dai ka duba annihayat fi garibin hadith na ibn al-asir yana magana akan misalin wato tsarewar da Allah ya yi wa taguwar annabi sallallahu alaihi wa sallam yace annan yani anna Allah habasa naqatan nabiyyi lamma wasala ila al-hudaybiyya a lokacin da annabi ya iso hudaybiyya Allah ya tsare taguwarsa saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yace yana kan taguwar ta ki tafiya sai manzon Allah yace na rantsa da Allah ni manufata daban ce da manufar waɗanda suka zo da wancan giwa waɗanda suka zo da wancan giwa sun zo tozar ta hurumin Makka ni kuwa na zo daraja hurumin Makka ne duk wani sharaɗi da mutanen Makka za su bani na daraja wannan garin Makka wallahi zan ɗauka manzon Allah yana gama faɗa sai taguwar ta miƙe taguwar tana miƙewa sai manzon Allah ya ƙi shiga Makka sai ya juya saboda haka dalilin sansani a Hudaybiyya kenan wanda shekaran ba a samu damar shigowa Makka din ba li'annahu arada an yadkhula Makka bil muslimin Allah ya riga ya sani lokacin fathu Makka bai ba idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Makka wannan lokacin fa'ida da za a samu ba za ta kai fa'idar da aka samu a lokacin da aka yi fathu Makka ba shekara ta 8 kaga bai wuce shekara 2 ba da wannan umra din sai Allah ya bashi nasara game da garin Makka mu ci gaba da hadisi النبي صلى الله عليه وسلم يتي إن الله حبط عن مكة فيلا للي الله يأتري جيوة ببات دامر إساقر مكة ببليت روس كعبة وصلط عليها رسوله والمؤمنين كما الله يارن جاير دمان زنط دمان سو إيماني أكان غير مكة تسي النبي صلى الله عليه وسلم يتي ومتاني يتي مسكركو غتي ورن Allah ya bani rinjaye har na iya cin garin nan da yaki wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli Allah bai taba halatta yaki ga wani mutum kafin ni ba Allah bai taba halatta yakin garin Makka ya kar garin Makka ga wani mutum kafin ni ba shi kan annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya halatta masa yaki garin Makka me dalili saboda shi zai gyara garin ne amma waɗanda su za su taho da nufin yaƙi akasari manufarsu ba gyara gari ba ne ɓata shi shi manzo Allah ya taho ne ya gyara ainihi garin da annabi Ibrahim alaihi salam shi ya kafa shi saboda bautan Allah sai ya ce wa innama uhillat li sa'atan min nahari ni ma kaina an halatta min shiga garin Makka sa'a guda ne kawai na yi ne ni ma sa'a guda kadai aka halatta min daga yini wa inna halan tahilla li ahadin ba'di kuma ita garin Makka wato birnin Makka baya taba halatta ga wani mutum ya yake shi a bayana to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala yunaffaru saibuha kaga sai ya fara kirga hurumin Makka din idan aka ce Makka hurumi ne an haramta wasu abubuwa ne aka haramta sai manzon Allah ya fara kirga abubuwan da aka haramta a garin Makka fala yunaffaru saiduha ba a razanar da dabban farautan Makka yunaffaru ba a razanarwa a firgitar in ka duba sharhul hadith na sharhul nawawi ala sahihi muslim juz 1326 idan aka ce yunaffar ana nufin al-iz'aju wa tanhiyatuhu min mawdi'ihi kaga wata dabba ka razanar da wannan dabba ka kore ta da nufin za ka yi farautarta Allah ya haramta haramun ne dabban da duk take garin Makka akwai misali da abin da ya zo cikin al-musannad ibn abi shayba game da tarihin sayyidina umar bin khattab zamanin yana shugabanci zamanin sayyidina umar yana halifa anna hamaman kana ala al-bayt akwai tattabara da take kan dakin ka'aba in ka ji zaka ga tattabaru da yawa a garin makka wadannan tattabaru sun dade to zamanin sayyidina umar ya taho makka da nufin umra ko aikin haji sai zama aka samu wata tattabara fazaraka ala yadi umar sai ta yi kashi a kan hannun sayyidina umar to sayyidina umar fa ashara umar biyadihi sayyidina umar ya daga hannunsa sai wannan tattabaran fa fara sai ta tashi tara zane kenan fa waqa ala ba'd buyuti makka kamar da ba yanzu ba zamanin da gidajen duk kurkusa suke sannan kuma kana hangen nesa amma yanzu saboda dogayen gini ba za ka iya gani ba to mutane na kallon wannan tattabara sai ta sauka akan wani gida daga cikin gidajen makka daga nan inda sayyidina umar ya razana ta da ta tashi sai ta sauka a wani gida faja'at hayyatun daidai wannan lokaci sai ga wata macijiya fa akalat wannan macijiya sai ta sari wannan tattabaran sai ta mutu sai macijiyar ta cinye wannan wato macijin ya cinye wannan tattabara haka zo aka samu sayyidina umar ga tattabaran nan fa da ka razana ga abin da ya faru فحكم عمر على نفسه بشاك سيدنا عمر هنا خليفه yace to ya zama dole kenan zai soke zai yanka akuya saboda fidiya ga abin da yake me dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala yudaffaru sayduha ba a koran dabbar garin makka ba a razana da idan kaga dabba a garin makka na zuwa sai dai ka ba ta wuri ka wuce abinka ba a razana da ita dabban farauta wanda irin haka ya faru ga sayyidina Usman shi ma lokacin yana shugabanci an ce hakan ya faru sayyidina Umar shi ma sayyidina Usman shi ma a zamanin sa in ka duba Fathul Bari mujallal 56 sharhin wannan hadisi Ibn Hajar ya bada misali akai annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana daga kurumin Makka ba a koran dabban farauta da take garin Makka ba a koranta ba a farauta a Makka Allah ya ba mu dabbobin da ke garin Makka waɗanda suke daidai iyakar harami Allah ya ba su daraja sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yuqtala shawquha kuma ba a wato gutsire kayar garin Makka la yuqtala bi ma'ana la yuqta ba a yanke kaya wanda ke garin Makka idan aka bada misali da kaya yana gwada maka bishiyar da kake ganin ba ba ta daraja ba ka da ikon kare ta bare bishiya mai daraja shi yasa aka bada misali da mafi kankanta kayar da ke garin Makka ba a yadda ka tumbuke ta ba la yuqta la yu'khad ba a gutsire ba a yanke kayar da kake garin Makka Imam An-Nawawi sharhin wannan hadisin yace wattafaqa al-ulama ala tahrim qat'i ashjariha duk malaman suna sun ittifaki cewa haramun ne bishiyar da take garin Makka matukar tana cikin iyakar harami haramun ne a sare ta allatiya la yastanbituha al-adamiyuna fil 'ada idan dai wannan bishiya tsurowa ta yi da kanta ba dan adam bane ya dasa ta matukar bishiya da kanta ta tsuro to haramun ne ka sare wannan bishiyar wala taharimi qat'i khalaha ba ma bishiya ba hatta ciyawa da take garin Makka haramun ne ka yanka ko ka sare waqtalafu fima yumbitu al-adamiyun illa dai kawai abinda dan adam shi ya dasa kamar misali bishiyar da dan adam ne ya dasa tunda zaka samu hatta akwai itatuwan dardejiya wanda ake cewa daga Najeriya aka kai musu to irin waɗannan itatuwa wanda aka daddasa an zaka gansu a Arafa da cikin garin Makka da Madina duk ana samu irin waɗannan bishiyoyi don mutum ya sare ba a cewa ya yi laifi sai dai idan ka sare mallakar wani mutum to nan ne kake iya zama mai laifi wanda tsakaninka da mutum amma daga dokar Allah subhanahu wa ta'ala na cewa ba a sare ko a gutsuri wani abu na bishiya da take harami ana maganar bishiya ce da ta tsuro da kanta ba bishiyar da dan adam ya dasa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da faɗan dokokin Makka yace wala tahillu saqitatuha tsuntuwar garin Makka baya halatta tsuntuwa na garin Makka ba ta halatta illa limun shine sai ga wanda zai ci giya. Me ake nufi da ba ta halatta? Al-Imam an-Nawawi yace eh duk wata tsuntuwa ai tana iya halatta gare ka. Misali idan ka tsinci abu la tahillu luqfatuha liman yuridu an yu'rifaha sana. A ka'ida ta sunna idan ka tsinci abu zaka yi ci giya tsawon shekara guda idan ba a samu mai shi ba kana iya amfani da shi. Wanda ya zo cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun mai yatamallakaha mutum daga baya zai mallaki wannan kama fi baqil bilad. Amma ita Makka idan ka dauki wani abin tsuntuwa la tahillu illa liman yu'rifuha abadan. Kar ka dauka bayan shekara guda abin zai zama naka, la har abada ba zai taba zama naka ba, har abada bai taba zama naka, don haka ka kyale shi shi da cewa kaga wani abin tsuntuwa ba sha Allah. In ma ka dauka kace za ka yi cigiya, to cigiyar za ka yi ta ne har abada, ba wai bayan shekara guda abin zai zama naka ba. Wanda yana daga cikin wani abin da ya faru da ni, mun je masallaci a harami sai ya zamanto wani ya yi sallah sai ya bar agogonsa, sai na dauki agogon sai na sa a aljihuna da nufin cewa bayan an gama sallah zan tafi akwai ofis wanda ake kaiwa. Wallahi sai na mace da na zo na cire kayan na ajiye a jaka, kuma daman daga nan za mu dawo Najeriya. Sai da muka zo na gunci ka kaya ya gago, wallahi shekara da ta zagayo sai da na koma, sai da na maida agogon, kuma a wannan gurin na je na ajiye ban ma kai ofishin ba na yi tafiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tahillu fasaqatuha illa limushid. Har abada tsuntuwar Makka, tsuntuwar harami baya halatta sai dai ga wanda zai ci giya, shine illa limushid. Amma Imam Malik shi yana da fahimtar cewa idan ka yi ci giya zuwa shekara guda ba a samu mai ita ba kada a yi amfani da shi kamar si sairil bilal. Haka ma ga masabar Imam Shafi, amma Imam An-Nawawi da sharhi wannan hadisi sharh sahih Muslim yana cewa ya ta'awwaluna hadith ta'wilatin da'ifa. Duk wanda yace za a mallaki tsuntuwar Makka bayan shekara guda to ya yi tawilin hadisin nan tawili mai rauni, tawilin yana da rauni saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam asili ya bambanta tsuntuwar Makka da tsuntuwar sauran garuruwa. Tsuntuwa da za ka yi a garin nan shi ne wanda idan bayan shekara guda ba a samu mai shi ba za ka yi amfani da shi, amma in Makka ne ba ya taɓa halatta gare ka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man qutila lahu qatilun, wanda aka kashe masa wani dan uwa, qatilun wato wanda aka kashe masa wani dan uwa, fa huwa bi khairin nazarain, yana da zabi na tsakanin al'amura guda biyu. Wannan ya taho da riwayoyi da yawa, wato Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake hutuba yake gaya wa mutanen Makka da dai asali an samu sabani ne wanda aka kashe wani mutum, shine manzo Allah yake magana, to idan ma za a kashe wani mutum a garin Makka to kai da aka kashe ma dan uwa, shi dan uwan da aka kashe shi ake kira qatil, wato kafashe wanda aka riga aka kashe, da aka ce man qutila lahu, wanda aka kashe masa dan uwa, fa huwa bi khairin nazarain, yana da zabi bi khairi, yana da zabi na dayan biyu. Ya taho a kitabu diyat na sahih al-Bukhari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa imma an ya'fuwa wa imma an yaqtul, idan an kashe maka dan uwa a garin Makka to kana da zabi dayan biyu, ko dai ka yafe ma wanda ya kashe ma dan uwa ko kuma ka kashe shi a matsayin ka dauki fansar abin da ya aikata. Wanda anan kaga ba a kawo maganar diya ba, idan ka ce kana bukatar diya shine Al-Imam Malik ya ce to wannan kuma dole sai an tambayi wanda ya yi kisa din za ka iya biyan diya, idan ya yarda zai biya diya to wannan shine ko sai a biya diya. Anan tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man qutila lahu qatilun, wanda aka kashe masa dan uwa, wanda ya nuna cewar idan mutum aka kashe shi yana da yara, yana da masu gado, to wasu daga cikinsu ba su da ikon yafewa, sai duka waɗannan yara gaba ɗaya wato bakunansu sun haɗu a kai, idan ra'ayinsu ya haɗu a kan mu yafe mu wannan mutumin to shi ne za a yafe mishi. Idan kowanne daga cikinsu ya ce shi a ɗauki fansa to sai a ɗauki fansa, wanda shi ne Imam Malik yake cewa فلو كان بعضهم غائبا او طفلا لم يكن للباقين القصاص حتى يبلغ الطفل ويقدم الغائب idan ya zama daga cikin yaran wanda aka kashe akwai yara kanana wanda ba su balaga ba to za a suspending wannan shari'a har zuwa lokacin da yaran za su balaga sannan a ji nasu fahimta game da wannan dan uwa game da wannan da ya kashe musu mahaifi ko kuma dan uwansu dole sai an jira yaro ya balaga kafin nan za a nemi ra'ayin magada gaba ɗayan su shin wannan da ya kashe muku dan uwa za ku yafe mar ko ko za a dauki fansa to lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gama wannan magana fa qala al-abbas a hadisi kenan sai abbas shine babban annabi sallallahu alaihi wa sallam mahaifin abdullah ibn abbas Allah ya kara musu yarda fa qala al-abbas sai abbas yace illa al-izkhira sai fa ciyawar tsauri ya rasulullah ita wannan ciyawa bai kamata a haranta mana yanka ta ba mutanen makka suna amfani da wannan ciyawa ita ce ake kira lemon grass ciyawar lemon grass ita ce ake kira al-izkhir a cikin littafin an-nihaya fi garib al-hadith wal-athar a juz'i na farko shafin 34 ibn al-athir yana cewa hashishatun tayyibatun ra'iha lemon grass wata ciyawa ce mai kamshi tusakkafu biha al-buyut fawqa al-khashab kamar yadda ka san a Najeriya a arewa idan za a yi jinka akan yanko ciyawa sannan sai a dora akan abin nan to haka larabawa suke da farko suna saran rassan dabino wanda shine yake zama kamar katako da suke ainihin jinka da shi kafin nan sai su kawo wannan ciyawar su dora akai ibn al-athir yace haka larabawa suke don haka tana da muhimmanci gare su idan aka ce ana jinka da wannan ciyawa kaga kenan mutanen maka idan aka haramta musu yankan ciyawar sun shiga fitina ya zo a sharhin al-imam al-bukhari sharhin sahih al-bukhari cewa al-izkhir al-hashish yutakhadhu bi makka kadibin yuqiduhu as-sa'ibu wal-haddad hakanan makera suna amfani da wannan ciyawar a matsayin makamashi wanda suke kira shi wa yaj'alu fi tin sannan kuma ana amfani da wannan ciyawar idan za a faba laka kamar yadda ka san mu ma in za mu yi gini akan yi amfani da ciyawa a zuba ta a cikin laka a faba sannan a yi gini saboda ginin yayi karfi litun masabihi al-qubur wal buyut hakanan kaburbura idan an tona su saboda in sun tona kabari to sukan yi amfani da wannan ciyawa za a faba kahina a yi tubali da za a toshe da shi hakanan gidaje idan za a yi plaster ko wani abu akan yi amfani da shi ciyawar ana amfani da ita ta wajen jinka ana amfani da ita ta wajen kwaba laka kwaba kasa da za a yi amfani da ita wajen tubali da ake wajen gini ko kuma wato toshe kaburbura hakanan ya zo cikin littafai waɗanda suke fassara kalma ta larabci al-izkhir hashishatun tayyiba kamar yadda Ibn Faris yake faɗa wato al-izkhir ciyawa ce mai kamshi ita ce lemon grass wanda dama tana da fa'idoji da yawa saboda haka yasa malamai suke cewa wannan ya nuna cewar larabawa suna amfani da ita wannan ciyawa tun zamanin da wato suna amfani da ita a kaburburan su saboda wato kawar da karni saboda ciyawa tana da kamshi idan aka kwaba kasa da ita sai zama kasa tana yin kamshi amfani da ita ga mamaki wanda in ka lura kamar yadda ake wanke gawa a sanya masa turare ko a yayyafa ma likafaninsa saboda kawar da kowace wani karni da zai iya samuwa yana daga cikin bayanin da malamai suka yi akan wannan ba laifi bane wanda ittifaqan shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta duk wani tsiro da ke garin makka kar a yanke nan take sai Abbas bin Abdul Abdul Muttalib wato babban annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah illa al-izkhir ya rasulullah sai fa ita wannan ciyawa ta tsauri a kyale mana ita fa inna naj'aluhu fi quburina saboda muna sanya wannan ciyawar a kaburburan mu wa buyutina da kuma gidajen mu muna amfani da wannan ciyawar ta wajen kwaba kasar da ake binne mamaci muna amfani da wannan ciyawar ta wajen wato jinkar gidajen mu tana da fa'idoji da yawa wanda in an ce banda ita ma an haramta mana to gaskiya larabawa za su shiga wani kunci na rayuwa. Faƙala sai manzo Allah ya ce illal izhira, sai manzo Allah ya ce to banda wannan ciyawa ta tsauri da shi kenan. Kaga manzo Allah sai ya keɓe ita wannan ciyawar, wanda malamai suke cewa ba wai a dalilin roƙon da babbansa ya yi ba ne, Allah ya sanya sababin halatta wannan ta roƙon babbansa, amma tuntuni Allah ya riga ya halatta amfani da al-izhir, inda a ce babban manzo ma bai yi tambaya ba, annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi magana a kai. Littafin Ibn Qudama al-Mughni a mujallad na uku shafin 161, Ibn Qudama ya ce ajma'u ahlul ilmi ala tahrimi qat'i shajaril haram, duk malaman sunna sun yi ittifaki bishiya ko wani tsuro na harami haram ne a yanke shi. Wa ibahati aqdil iftir, sannan duk malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa halal ne a yi amfani da ciyawar al-izhir, wato ciyawar tsauri, wannan lemon grass, wa ma anbatahu al-adamiyyu, da duk wata ciyawa da dan adam ya zama shi ya noma, koko itace bishiya da ta zamanto ta tsiro a dalilin dashen dan adam, min al-bukul wa zuru' wa rayahin, ya kasance akwai shuke-shuke wanda mutane suka yi wannan ba shi ake magana ba. Misali yanzu in ka tafi Makka da Madina zaka gani akan hanyoyi an dasa itatuwa, wannan itatuwan da aka dasa ai ba Allah ne ya dasa su ba, ba Allah ne subhanahu wa ta'ala ya fitar da itatuwan asali a haka ba, mutane ne suka daddasa. To ana magana ne akan ciyawa da bishiyar da ta tsuro da kanta, wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fidda ita, shi ya ajiyata a wannan gurin, ba wai dan adam ne ya tsara ya tsirar da ita a wannan gurin ba. To ita wannan ciyawa da kuma bishiyar ita ce aka haramta, wanda Ibn al-Munzir ya ba da labarin ittifaqin malaman sunna a kai. Akwai hadisai kamar guda uku ne a kai, hadisai guda uku ne suke magana akan hurumin Makka. Wannan hadisin muka karanta shine hadisin Abu Huraira, sannan akwai hadisin Abdullah ibn Abbas, kuma akwai hadisin Abu Shuray. Waɗannan hadisai guda uku yana da kyau mu rike su, su ne suka tabbatar da hurumin Makka, kuma malamai a kansu ne suka yi ittifaki, saboda waɗannan hadisai gaba ɗayansu suna cikin riwayar al-Imam al-Bukhari da Muslim. Hadisin Abu Huraira, hadisin Abdullah ibn Abbas, hadisin Abu Shuraihin, kulluha muttafaqun alayha, duka waɗannan hadisan suna sahih al-Bukhari da sahih Muslim. Don haka yasa babu wani sabani a tsakanin malaman sunna akan cewa idan mutum ya tafi Makka yayi hattara game da duk wata bishiyar da ya gani a daji, duk wani tsuron da ya gani Allah ya haranta ya cire shi ya kyale shi, shi Allah subhanahu wa ta'ala yana da damar ya shar'anta abin da ya ga dama. Kuma babu dan adam da ke da ikon tuhumar Allah, Allah ba a tuhumarsa, don me kai wannan hukunci? Yana cikin bayanin Ibn al-Usaymin a cikin Sharhul Mumti' mujallad na 7 shafin 218, haka nan Fatawa Lajnati Da'ima mujallad na 13 shafi na 209. Ya ce muttafaqun alai, wannan hadisin an yi wato al-Imam Bukhari da Muslim sun yi ittifaki wajen riwayarsa. Wannan hadisin yana sahih al-Bukhari babu fi kitabil ilmi, babu kitabatil ilmi, yana sahih Muslim kitabul hajj babu tahrimi Makka wa saydaha, hadisin 2355. Wa zada amma riwayata al-Imam Muslim ta zo da ƙarin da aka samu. Faqama Abu Shahin, akwai wani mutum ana kiransa Abu Shahin, rajulun min ahli al-Yaman, yana cikin mutanen Yaman. Abu Shahin asali ba Balarabe bane, mutumin Farisa, mutumin nahiyar Iran, suna da yare, su ne suke amfani da irin wannan kalma ta Shahi da sauransu. Sunansa kenan Abu Shahin, ba Larabci ba, yana cikin mutanen da sarkin Farisa ya turo Yaman, saboda Yaman tana ƙarƙashin su a wannan lokaci. Sai wannan mutumin da ya fito daga Yaman sai ya ce ya Rasulullah, ya ce uktubu li ya Rasulullah, ku rubuta min wannan magana ya Rasulullah, ku rubuta min. Faƙala Rasulullah, sai manzo Allah ya ce uktubu li abi shahid, ku rubuta ma Abu Shahid abinda na faɗa a yanzu ɗin nan. Hudubar da manzo Allah ya yi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a rubuta mata. Al-Walid bin Muslim al-Dimashqi, wanda ya rawaito hadisin, yana tambaya al-Imam al-Auza'i, ya ce masa ma kauluhu uktubu li ya rasulullah, shi wannan mutum da ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ku rubuta min, me yake nufi? Kala sai al-imam al-auza'i ya ce hadhihi al-khutba allati sami'aha min rasulillah, wannan kutubar da yaji manzon Allah yayi, sai ya ce yana bukatar a rubuta masa. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rubuta masa. Yana daga cikin hadisai waɗanda malamai ke kafa hujja da su akan cewa rubuta ilimi sunnar manzon Allah ce. A rubuta ilimi sunnar manzon Allah ce, ba bid'a bace. Ga wani ya ce ya rasulullah a rubuta min khutba, jawabin manzon Allah, idan annabi ya bada damar a rubuta hadisi daya, to ya bada damar a rubuta hadisi miliyan, saboda da ɗaya da miliyan babu bambanci, tun duk maganar sa. Wannan dalilin ya sa Imam al-Bukhari inda ya rawaito hadisin Kitabul Ilmi a farkon Sahihul Bukhari, Kitabul Ilmi, sai ya ce babin Kitabatil Ilmi, babi akan bayanin sunna ce a rubuta ilimi. Saboda ka rubuta ilimi ba bid'a ba ce, sunnar manzon Allah ce. Haka nan al-Imam Muslim ya rawaito hadisin, dalilin haka ya kawo wannan ƙari da aka samu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله صحابي أكو سكر ويتو حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما دهار من مكة وانا حديثنا مكررتا hadisin Abu Huraira. Akwai hadisin Abdullah ibn Abbas, Allah ya kara masa yarda, kamar yadda muka ce yana Sahih Bukhari, yana Kitabul Hajj babu tahrimi Makka. Riwaya ta Abdullah ibn Abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi khutba yawmal fathi, fathi Makka, ranar da aka yi nasarar Makka, ranar da Makka ta zama ta musulmai. Wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi khutba. Abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhal balada harramahu Allahu yawma khalaqa as-samawati wal arda, manzo Allah ya ce kun ga wannan gari Makka Allah ya haramta shi, ya sanya masa hurumi. Yaushe ne Allah ya sanya wa Makka hurumi? Ratun ranar da Allah ya halicci samai da kasa. Shi kaga ba wai daga kan annabi Ibrahim alaihi salam ba, tun ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasa ya ce Makka tana da hurumi. Saboda haka sai manzo Allah ya ce fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawmil qiyama, don haka Makka haramun ne a tozarta ta. Waye ba ta hurumi? Hurumin nan Allah subhanahu wata'ala shi ya ba ta. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ياكي بيتبع حلتا قواني أقرم مكة بكافين زوانا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحل ولم يحل لي إلا ساعة من نهاري نيما بأحلتا من ياكي أقرم مكة فاتساء قداك وينيني. سوى ذاك فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. Yaƙi a garin Makka haramun ne har zuwa ranar tashin kiyama. Shine sai Abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah illa bi izhir, hadisi yana da sai, ya rasulullah an ce kada a tsinke, kada a cire, kada a sare bishiya ciyawa na garin Makka. Sai ta wannan ciyawa da muke amfani da ita ba, fa innahu liqainihim wa libuyutihim, maƙeran Makka suna amfani da wannan ciyawa a matsayin makamashi. Mutanen Makka suna amfani da wannan ciyawa saboda jinkan gidajensu. Fakalu sai manzo Allah yake illa bi izkir, wannan hadisi muttafaqun alayhi. Saboda haka ya tabbatar da cewa Makka tana da hurumi. Sahabi na uku shine Abu Shuraih al-Adawi, Abu Shuraih al-Adawi, sunan sa Khuwaylid bin Amr. A zamanin da akwai wani gwamnati da ake kiransa Amr bin Sa'id, ya yi ƙoƙarin ya tura sojoji su zo Makka saboda su yaƙi mutanen Makka. Wannan bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, wato rigimar da aka samu kenan. Wannan abu ya auku ne bayan rasuwar Muawiya bin Abi Sufyan, Allah ya kara masa yarda. ya bar wasiyar ɗansa Yazid bin Muawiya ya zama shugaba, to sai ya zamanto akwai wasu daga cikin sahabban manzon Allah wadanda ba su yarda ba, su yarda Yazid bin Muawiya ya zama shugaba din ba, wanda daga cikinsu akwai Abdullah bin Zubair sahabi, akwai Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib, shi ma bai yarda ba da dai wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka shi wannan gwamna ta sashin Yazid wanda ake kira Amr bin Sa'id yana garin Madina, sai ya shirya mayaka su taho Makka, saboda Abdullah bin Zubair yana garin Makka, yana Makka saboda neman mafaka ga Ka'aba, sai ya shirya runduna na mayaka da za su taho Makka saboda yakar Abdullah bin Zubair. Kaga wannan fa bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ke shi Al-Husayn bin Ali, Allah ya kara masa yarda. Al-Husayn bin Ali ya riga ya bar Makka ya tafi Kufa, saboda mutanen Kufa sun ce ya taho za su yi mana mubaya'a, wanda kuma can gwamna na Kufa din a wancan lokaci shi ya shirya yadda aka kashe shi, Allah maɗaukaki ya masa rahama. To amma shi Abdullah bin Zubair yana garin Makka lokacin da wannan gwamna ya tsara zai tura sojoji su je Makka saboda yaƙar Abdullah bin Zubair, sai shi wannan sahabin manzon Allah Abu Shurayh al-Adawi wanda shi yake kira Huwayd bin Amr yake izalli ayyuhal amir, ya kai gwamna ka min izini uhaddisuka qawlan qama bihi rasulullah, zan ba ka labarin wata maganar da manzon Allah ya tsaya yayi huduba al-ghadami yawm al-fath, safiyar ranar da aka samu nasarar Makka, manzon Allah ya yi wannan huduba. Sami'atku uzunaya, kunnuwa na biyu dinnan sun ji hudubar manzon Allah. Wa wa'ahu qalbi, zuciyata ta dauki duk abin da manzon Allah ya faɗa. Wa absaratu aynaya, idanuna sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar da ya yi wannan huduba, hina takallama bi. Saboda haka ina so ka bani dama in faɗa maka wannan maganar da manzon Allah ya faɗa yawmu fathi Makka, saboda yanzu ka shirya runduna na mayaka za ka tura garin Makka. Yace annahu hamidallahu asna alai, ranar da aka yi fathu Makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma Allah godiya, yayyabo ga Allah subhanahu wa ta'ala, sun makala sunna manzon Allah ya ce inna makkata harramaha Allahu wa lam yuharrimha an-nasu, Allah shi ya haramta garin Makka, ya haramta yaki a garin Makka. Falam yahilla limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha daman, baya taba halatta ga wani mutum da ke imani da Allah da ranar karshe ya zubar da jini a garin Makka. Wala ya'budu biha shajara, kada ya tumbuke wata bishiya. Fa in ahadun tarakkasa bi qitali rasulillah fiha, har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana idan ma wani mutum ya zo a bayan naka sai ya yi nufin zai yaki garin Makka, sai kuka hana shi, sai ya ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki mutanen Makka, sai manzo Allah ya ce fa qulu lahu, ku gaya masa inna allaha azina li rasulihi, Allah shi ya yi wa manzonsa izinin ya yaki garin Makka, wa lam ya'dal lakum, amma ku Allah bai muku izini ba. Wa inna ma azina li fiha sa'atan min nahar, manzo Allah ya ce ni ma din an min izini ne na sa'a guda kawai da rana. Wa kad a'adat hurmatuha al-yawm, hurumin Makka ya dawo a yau ka hurmati hadhihi al-ams, kamar yadda hurumin ta yake a jiya. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal yuballigh shahidul ghaiba, wanda ya halarci wannan hudubar tawa ya isar da sakon nan ga wanda bai samu zuwa ba. Saboda haka Abu Shurayh yace kaji abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, wanda ni naji na kuma gani zuciyata ta dauki duk kalmar da manzo Allah ya faɗa. Hadisin yana sahih al-Bukhari, yana kitabul ilmi babina li yuballigh al-ilma shahidul ghaiba, da kuma sahih Muslim kitabul hajj babu tahrimi Makka wa sayriha. To sai mu je hadisi na gaba. Wa an Abdullah bin Zaid bin Zaid bin Asim bin Najjari radiyallahu anhu, an karbo hadisin daga Abdullah bin Zaid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Abdullah bin Zaid yace annabi sallallahu alaihi wasallam wato yace inna Ibrahim harrama Makkata lallai annabi Ibrahim alaihi salam ya haramta yaki a garin Makka wada ali ahliha kuma yayi kira yayi addu'a ga mutanen Makka yayi musu addu'a wa inni haramtul madina ni kuma na haramta madina kama harama Ibrahim Makka kamar yanda annabi Ibrahim ya haramta Makka wa inni da'awtu fi sa'iha nayi addu'a game da sa'i na awun hatsi na garin Madina wa muddiha da mudu wanda ake awu da shi a garin Madina nayi addu'a bi misli ma da'a bihi Ibrahim li ahli Makka kwatankwacin addu'ar da annabi Ibrahim alaihi salam yayi wa mutanen Makka muttafaqun alayh shi ba hadithin al-Imam Bukhari da Muslim sun daidaita wajen riwayar sa yana sahih al-Bukhari kitab al-buyu babu barakati fa'in nabi sallallahu alaihi wa sallam wa muddihi da kuma sahih Muslim yana babu fadl al-Madina wa du'a'i nabi sallallahu alaihi wa sallam fiha bil baraka wa bayan tahrimiha illa dai a riwaya ta al-Imam Muslim akwai kari da aka samu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace nayi addu'a ga mutanen Madina bimithli ma da'a bihi Ibrahim li ahli Makka Allah ya ninka albarkar da annabi Ibrahim ya roki Allah ya bawa mutanen Makka Allah ya ninka ya bawa mutanen Madina inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata riwaya yana cewa mithli ma da'a bihi Ibrahim alaihi salam zaka wannan hadisin zaka dauka kamar annabi Ibrahim shi ya haramta Makka la wancan hadisi da muka karanta a baya ya riga ya wuce hadisin Abdullah ibn Abbas Allah tabaraka wa ta'ala shi ya haramta Makka to ranar da ya halicci sammai da ƙasa to amma idan Allah ya haramta Makka wa zai isar da wannan sako ga mutane manzanninsa saboda haka annabi Ibrahim alaihi salam ya isar da wannan sako shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya isar da wannan sako amma haramcin Makka ba wai daga addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam kawai ba ne sai dai annabi Ibrahim babu shakka yayi addu'a Allah ya albarka ga mutanen Makka ya samar musu abinci da sauransu wanda shi ne manzo Allah ya ce to ni ma na roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa Madina hurmi kamar yanda annabi Ibrahim alaihi salam ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wa Makka hurmi kaga an samu hurumi guda nawa guda biyu to wannan dalilin ya sa Ibn Taymiyya a littafin Majmu'u Fatawa in ka zo mujallar na 27 shafi na 14 yace iyakar hurumin duniya kenan guda biyun nan kuma haka din ne daga haramin Makka sai haramin Madina wannan dalilin ya sa kaga sarakunan Saudiya suke alfahari a ce khadimul haramaini zaka ce me yasa ba za su ce khadimul haramain wal qut wa baitul maqdis la baitul maqdis baya cikin harami masallaci ne mai alfarma masallaci ne mai tsarki masallaci ne mai daraja ana samun lada amma ba shi da alfarma irin wanda Allah ya sanya wa Makka da Madina haramun ne ka kira qudus da cewa harami haramun ne yace walaysa bi baitul maqdis makanun yusamma haraman babu wani guri a Qudus wanda ake kiransa harami harami guda biyu ne ahaduha na farkonsu shine haramun bittifaqil muslimi haramin da duk musulmai sun yarda harami ne wanda shine Makka wa huwa haramu Makka sharafaha Allah ta'ala haramin Makka duk musulmai sun yi ittifaqi akan cewa harami ne saboda waɗannan hadisai guda uku da muka karanta hadisin Abu Huraira hadisin Abdullah ibn Abbas hadisin Abu Shuraih al-Adawi wanda suna sahih Bukhari da kuma sahih Muslim saboda ka ittifakan duk malaman sunna sun yarda Makka harami ce na biyu shine haramun inda jumhurul ulama babu ittifaki amma akasarin malaman sunna sun yarda haramun nabi Madina harami ce ba a samu ittifaki ba amma Makka an samu ittifaki Madina akasarin musulmai sun yarda cewa harami ne sai ya ce fa'ina haza haramun inda jumhurul ulama akasarin malaman sunna sun yarda cewa Madina harami ne kamar al-Imam Malik al-Imam Shafi al-Imam Ahmad bin Hanbal akwai hadisai sahiha mustafida an nabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai da yawa wadanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam suke tabbatar da cewa Madina ita ma harami ce don haka harami guda biyu ne daga Makka sai haramin Madina ba a cewa akwai wani harami kuma a duniya illa dai waɗannan wurare guda biyu daga cikin waɗannan hadisai kamar misali hadisan sahabbai guda uku na farkonsu shine sayyiduna Ali bin Abi Talib hadisin sa yana sahihu ibn Khuzaimah hadisin 209 yana bada labari yace wata rana mun fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kharajna ma'a rasulillahi hatta idha kunna bil harra bisuqiyya allati kana sa'd bin abi waqqas mun fita bayan garin Madina ji sayyidina Ali muna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani guri na shayar da ruwa na sa'd bin abi waqqas lokacin da aka isa wannan guri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ito ne bi wahu ku kawo mai ruwan da zan yi alwala falamma tawaba a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala kama fastaqbala alqibla thumma kabbara manzo Allah ya fuskanci alqibla ya kabbara thumma qala sana sai ya ce adi ibrahimu ya Allah babana ibrahim kana abduka wa khaliluka ya kasance bawanka masoyinka wada'aka li ahli makka yayi addu'a ya roke ka ka sanya albarka wa mutanen makka wa ana muhammadun abduka wa rasuluka kuma ni muhammad bawanka ne manzonka ne ad'uka li ahli almadina ne kuma ina maka addu'a ina roƙonka ya Allah ina yi wa mutanen madina addu'a an tubarika lahum kayi wa mutanen madina albarka fi muddihim wa sa'ihim mudu da suke awu da shi sa'i da suke awu da shi misla ma barakta li ahli makka irin yadda ka sa albarka wa mutanen makka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma albarakati barakataini kowace albarka guda ka sa wa mutanen makka Allah ina roƙo ka sa albarka biyu ga mutanen madina duk albarka guda da aka yi wa mutanen makka ina roƙonka ka ninka wannan albarkan ka sanya wa mutanen makka madina kuma hadisin ya inganta yana sahihul jami'i kabir hadisi na 2270 kaga ya tabbatar da cewa madina harami ne ta samu addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai hadisin Anas bin Malik wanda shi ma ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ja'al bil madinati du'ifai ma ja'alta bi makka min al baraka ya Allah ka sanya wa madina ninki biyu na albarkan da ka sa wa makka shi hadisin Anas yana sahih al-Bukhari yana kitabu fada'il al-Madina da kuma sahih Muslim kitabu al-Hajj wannan yana daga cikin dalilai waɗanda suke nuna cewa Madina tana da falala kwarai saboda addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata Allah ka sanya albarka magarin Madina ninki na albarkan da ka sa wa garin Makka sannan akwai hadisin Abu Sa'id Maulal Mahari Masri wal Tabi'i ana ce masa Abu Sa'id Maulal Mahri yana zaune a garin Madina sai aka yi wata annoba a wani lokaci na yunwa mai tsananin gaske ya samu mutanen Madina zamanin tabi'ai kenan bayan wucewar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka shi wannan malami da ya baro Masar ya taho Madina saboda karatu gagarin Madina ya samu wahala wato na rayuwa saboda haka sai ya ga gwamma ya bar garin Madina amma kafin ya bar gari bari ya zo ya samu shawaran malami sai ya zo gurin sahabi manzon Allah shine Abu Sa'id al-Khudri fa qala lahu don Abu Sa'id al-Khudri yana cikin sahabbai da suka wato rasu a ƙarshe ya zo ya samu Abu Sa'id al-Khudri ya ce masa inni kasirul iyal ne mutum ne mai yawan iyalai wa kan afabat na shidda ga wahala ta same mu a garin Madina fa aratu an ankula iyali ila ba'd ar-rif ina so in yi kaura in bar garin Madina ko da wani kauye ne can in je in zauna saboda wahalar rayuwa da cikin garin nan sai Abu Sa'id al-Khudri ya ce masa la taf'al karka yadda ka bar Madina ilzamil Madina ka zauna a garin Madina ya ba shi misali da wata tafiya da suka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam azunnu annahu qala hatta qadimna usfan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya dauki sahabbai an tafi wani gari da ake kiran sa usfan yana kilomita 50 ta gabashin jidda usfan kilomita 50 ta gabas da jidda kaga kenan nesa da garin madina an taho wannan garin Uffan fa akamu biha layali, manzo Allah ya dade a garin Uffan din nan, mutanen sahabbai da suke tare da shi suna ba da labari ga abin da ya faru, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin zaman nasu yayi wata addu'a wanda yake cewa Allahumma inna Ibrahim harrama Makkata faj'alaha harama. Ya Allah, ka sani Annabi Ibrahim ya haramta Makka, ya sanya ta hurumi. Wa inni haramtu al-Madina haraman, ni ma na haramta Madina, na sanya ta hurumi. Ma baina ma'azimaiha, tsakanin duwatsu biyu na garin Madina. Allah ya huraka fiha damun, kada a zubar da jini a garin Madina, wato haramun. Wala yuhmalu fiha silahu liqitali, haramun ne mutum ya dinga tafiya da makami tsirara a garin Madina. Wala tuhbatu fiha shajara, haramun ne mutum ya kade wata bishiya ko ya buge ta illa li alfi, sai fa idan zai kade ne saboda dabbobi su ci ganyen, wannan babu laifi. Allahumma barik lana fi madinatina, manzo Allah yace ya Allah kai albarka ga wannan garin mu Madina. Allahumma barik lana fi ta'ina, Allah kai albarka ga ta'in mu. Allahumma barik lana fi muddina, Allah kai albarka ga mudun mu. اللهم بارك لنا في طائنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا. من ذا الله يجنك ما يميتاو سيما ذا الله يشاء. اللهم اجعل مع البركة بركتين. يا الله كسكا دك البركة قدادة كسا ومكة توكا ننكا شيغ مدينة. والذي نصي بيده سنة من ذا الله يشاء وصحبه إنا مكران سواد واند رايواتك حنوطة. ما من المدينة شعب باب ونمتسن هنير دوسي أغرم مدينة ولا نكبون باب وتهنيا دسكي جكين غرم مدينة إلا عليه ملكان فاكي أكوي ملايكو قدابيو يحارو ساني هاسونا غادن غرم مدينة حتى تقدم إليها بازا سبالي وتكون كوما غرم سبب صحابي هنك نسي آتاشي سنة طورن واتو بايان سنبر غرم مدينة سنة عصفان مكيا أبو كنغابا غاسو كيهالي غيالانسو kin manzo Allah yake karku da mu in dai muka yi tafiya ni da ku to Allah yana tura mala'iku su gadin garin Madina sai mun koma wanda yana cikin wato ainihin albarkar da Allah ya sanya wa garin Madina a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai har zuwa yanzu bane in ka dubi sharhin hadisi sharhun Nawawi ala sahih Muslim juz'in 1148 فيه بيان فضيلة المدينة وهراستها في زمنه صلى الله عليه وسلم وكثرة الهراس أزامن أن النبي صلى الله عليه وسلم باوي متاني سكي قادم مدينة ملائكون الله تو إن كان ورد ودنا حديثي ودنا سكي ثبتر دخول من مدينة سيكا جما كمر أي مدينة ما تافي مكة فبدا النبي صلى الله عليه وسلم ينشوى الله كننك البركة وانك ساوى مكة كننك شوى قرم مدينة saboda haka sai al-Imam Malik yace ai Madina ta fi Makka daraja saboda waɗannan hadisi. Amma Ibn Abdul Barri wanda yana cikin fitattun malamai waɗanda suka fi ilimi ta sashin mazhabar ma al-Imam Malik, ka duba littafin At-Tamhid wanda ya masharhi Muwaffa, yace addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi la shakka fa mujabullahu la mahala, Allah ya amsa masa ba makawa. سيدي وقد ظن قوم أن هذا الحديث يدل على أن المدينة أفضل من مكة أفضل من مكة لدعاء رسول الله لها بمثل دعاء إبراهيم لمكة. أقيم على من تشكي قلن أي مدينة في مكة صفد تشور أن نبي الله كننك البركة وقلن مدينة البركة عندك ساو مكة صفد تشكي قلن مدينة في مكة. سيدي وهذا يفتمل لموضع دعاء رسول الله وموضع التضعيف لذلك إلا أنه قد جاء في مكة آثار كثيرة تدل على فضلها. أي ودنا حديثا كوي كجي عند ذا أكارن تامك حديثا فلل مكة كما سيكا كما دين بات ديلوك ابن عبد البري يباد بسائل فانده يكي شواد فرقو فارم فرقو تكنا أما تأين كان مسلمي أبن مضاء الله يكي بني الإسلام على خمس musulunci gaba daya an gina shi ne akan abubuwa guda biyar fa zakara minha hajjal baitil haram, aikin hajji rukuni ne na addinin musulunci. Yanzu idan aka ce aikin hajji rukuni ne, kaga ba a aikin hajji a garin Madina, iyaka in ka tafi Madina ziyara ce kaje kawai ga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ibadar aikin hajji a Makka ake. To rukunin musulunci gaba ɗayan sa yana garin Makka, ta ina za ka ɗauki Makka ka ce Madina ta fi ta. Baya ga haka, sabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ja'ala al-ilhada fihi min al-kaba'ir, duk mutumin da ya tafi Makka da nufin zai yi sakon Allah, to niyyarsa din kawai tana cikin al-kaba'ir. Bai ma je Makka din ba, niyyarsa an riga an rubuta mar kamar yayi laifin ne, saboda aya ta 25 ta suratul hajj, wa man yurid fihi bil hadin bi dhulmin nuzikhu min azabin ali, duk wanda yayi nufin zai yi ilhadi a garin Makka. Ilhadi ko shine fasikanci, wanda zaka ga akwai wadanda suke tafiya Makka saboda su yi fitara, saboda su samu duniya. To daga lokacin da mutum ya kulla niyyar zai je Makka ya yi ilhadi, imma bid'a imma fasikanci, Allah ya rubuta masa azaba, ya rubuta masa wato laifi na azaba wanda za a masa a dalilin wannan niyyar tasa. Saboda haka a nan ba ka haɗa Madina da Makka, domin Madina ba ta da wannan falala a cikin Alƙur'ani ko hadisin manzon Allah. Ya ce kuma Madina, Makka ita ce qiblatul ahya'i wal amwat, ya tabbata cikin hadisin manzon Allah, haka ya zo cikin Alƙur'ani. Makka ita ce alƙiblar masu rai, kuma ita ce alƙiblar matattu. Hatta matacce idan za a kwantar da shi a kabari sai an juya fuskarsa zuwa Makka, alƙibla. Ina za ka haɗa Makka da Madina? Wa rabiya an ibadihi fa haɓɓa awzarahum bi kafdil kasili lahu marra min dahrihi. Wanda Ibn Abdul Barri ya ce, da zaran ka kulla niyyar za ka je bautar Allah a garin Makka, kana samun yardan Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai hadisin da ya tabbata daga gare shi yana cewa, wallahi inni la'alamu annaki khairu ardillah wa ahabbuha ila Allah. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai hijira, ya hau wani tsauni, a lokacin da yake hijira shi da sayyidina Abubakar, ya hau wani tsauni ya juya ya kalli Makka, yana bege yana sha'awar garin Makka, yace na rantsa da Allah, inni la'alamu annaki khairu ardillah, na san ke Makka ita ce mafi alkhairin ƙasa ta Allah gaba daya. Manzon Allah yace Makka ita ce mafi kece mafi alkhairin ƙasar Allah, wa ahabbuha ila Allah, kuma duk duniya, duk wata ƙasa ta duniya, babu ƙasar da Allah yafi so fiye da garin Makka. Sai manzon Allah yace, wa laula anna ahlaki akhrajuni minki ma kharajtu, in ba dan mazaunanki su suka fidda ni ba, wallahi ba zan bar ki ba. Manzon Allah kaga abin da ya faɗa, wannan kalmar kadai kai ka sani ta fi, wato ya nuna Makka ta fi garin Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallam, ga hadisin muka karanta riwayar Abdullah bin Abbas, inna Allah harrama Makka yawma khalaqa as-samawati wal arda, Allah ya sanya wa Makka hurumi tun a ranar da ya halicci samai da ƙasa. Kaga ko Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake roƙon Allah ya sanya wa Madina hurumi, amma Makka tuntuni tun halittar duniya Allah ya sanya mata wannan hurumi. Saboda haka Ibn Abdul Barri yace, dalilun ala fadliha ala sa'iri ma harramahu an-nas, wa anna du'a Ibrahim li Makka kana kama qala Allah azza wa jalla. Addu'ar da Annabi Ibrahim yayi, wanda shine Allah ya bada labari a suratul Baqara aya ta 126, wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ibn Hazm yace, duk da cewa akwai falala da Madina ta samu saboda addu'o'i da manzon Allah yayi, kasancewar manzon Allah yayi rayuwarsa a nan, a nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da addinin musulunci, a nan manzon Allah ya rasu, yace la hujjata fi hadith al-babi lahum, li'anna takthira al-baraka biha la yastalzimu al-fadla fi umur al-akhirah. Kasancewar Madina tana da tarin falala baya nuna cewar ita ce mafi daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda in ka duba Fathul Bari mujallal na 17, Ibn Hajar ya yi magana a kai, da kuma mujallal na 381, da malamai irin dalilai da suka dinga bayarwa, wanda cikin waɗannan dalilai akwai hadisin manzon Allah da ke cewa, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwahu, kai sallah a masallacin Madina ya fi sallah 1000 da kai a wani masallaci na duniya, illa al-masjid al-haram, sai dai masallaci mai alfarma na Makka. Manzon Allah yake ban da shi, wato sallar duniya kaf ba ta samun daraja irin wacce aka yi ta a garin Madina, sai fa idan a Makka ne kai. hadisin Abdullahi bin Umar, wanda yake karfafa wannan. Akwai hadisin Abu Hurairah shi ma, wanda a ƙarshensa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa illal masjidal haram fa innahu afdalu minhu bi mi'ati alfi salati. Salla a Kaaba ta dara sallar da kai a ko'ina sau dubu ɗari, mi'ati salati salla ɗari, sannan a Madina salla dubu, kaga ya zama salla dubu ɗari. Wanda shi ne malamai suke kafa hujja da dama ga hatta almajiran al'imamu Malik, wato sai da suka bar wannan fahimta na cewa Madina ita ce mafi daraja, saboda waɗannan hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda ke nuna cewar yana malamin yana cewa hasabtu salata bil masjid al haram, wanda ni nayi lissafi sallah ɗaya idan kai a Kaaba, balagat salatan wahida bil masjid al haram, sallah ɗaya idan kai a masallacin Kaaba, umru 55 sana, yana daidai da wanda ya shekara 55 yana sallah a wani gari, wa 6 ashhurin da watanni 6, wa 20 laila da kwana 20, kai sallah ɗaya tak a Kaaba ya fi sallar wani a garinsu da ya shekara 55 yana sallah. Idan ma ya shekara 55 yana sallah kenan, ko ka shekara 55 a garinku kana sallah da wata 6 da kwana 20, sannan za ka samu ladan sallah ɗaya tak da wani a Kaaba. Ta ina za ka hada Madina da Makka? Mu karanta hadisi na ƙarshe. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انكره حديث ان علي بن ابي طالب الله كرم سيرجا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزمع الله يجي المدينه حرام مدينه هرميتي شيني حرام واتو حرام ني سابا ما الله تبارك وتعالى اجنغر المدينه ما بين عير الى ثور دغ تكانين دوتن عير زوا دوتن ثور جبل عير ينا كدنچن مدينه تكانينسا ده مسلاچن منزو الله ميل 8 جبل عير ينا كدنچن مدينه ينا كدنچن مدينه واتو ينا القبلر مدينه سبودا القبلة ا غارين مدينه كودو ني سبودا مكه تانا كودو ده مدينه تانا كودو ده مدينه تو ان ده القبلة يكي ا غارين مدينه نان ني تا ونان ناهير جبل عير يكي tsakaninsa da masallacin manzon Allah mil 8. Hadisin yana sahih Muslim, yana babu fadlul madinati wa du'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai yake rawahu Muslim. Kuma hadisin yana sahih Bukhari, yana kitabu fadailil madina, babu haramil madina. Kaga kenan hadisin ya kamata Ibn Hajar ya ce muttafaqun alayh, amma yace hadisin rawahu Muslim. Sai dai hadisin nan ya samu mushkila, kamar yadda Ibn Hajar ya yi magana a kansa a cikin Fathul Bari mujallal na shafi na 83, yana cewa kala Abu Ubay, malamai sun yi magana game da mushkiloli da aka samu tattare da wannan hadith. Mushkilar ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake harabin Madina yana tsakanin duwatsu biyu, dutsen Airu da dutsen Sauru. To dutsen Airu babu shakka yana Madina, amma dutsen Sauru yace hadhihi riwayatu ahli al-Iraq wa amma ahli al-Madina fala ya'rifuna jabalan indahum yuqalu lahu Thawr. Amma al-Iraq akwai dutse da aka san shi da dutsen Thawr, amma a Madina babu wani dutse da aka san da suna Jabal Thawr. Wa inna ma Thawr bi Makka, akwai Jabal Thawr a garin Makka, amma a ce a garin Madina babu wani dutse da aka san shi da suna Jabal Thawr. Dan haka yasa wato malamai ke ganin waɗanda suka ruwaito hadisin, kamar yadda Ibn Hajar yake cewa riwayar ta mutanen Iraq ce, sai suke kaddara Jabal Thawr ɗin nan a garin Madina yake, alhali ba a Madina yake ba, yana garin Makka. Wannan ra'an aslal hadis, yana cewa asalin hadisin kamar yadda Abu Ubaidin ya faɗa, asalin hadisin ma baina ayrin ila Uhudin, ma baina ayrin ila Uhudin, hurumin Madina yana tsakanin dutsen Airu da dutsen Uhudu, saboda duwatsu guda biyu dinnan su suka sa garin Madina a tsakiya. Maza Allah ya ce tsakanin duwatsu biyu sai aka samu jabalu ayrin, amma babu jabalu saurin a garin Madina. Saboda haka asalin hadisin jabalu Uhudin ake nufi, waɗanda suka ruwaito hadisin nan ne aka samu kuskure. Allah subhanahu wa ta'ala ya musu rahama. Waɗannan hadisai gaba ɗaya suna tabbatar da harami ga Makka da kuma harami ga Madina, kamar yadda muka ce haramin Makka wannan mutafakun alai, haramin Madina ya samu jumhurin a'imma wanda ya shafi mazhabobin nan gaba ɗaya sun tabbatar lalle Madina tana da harami. Amma duk da haka dan ka cire wata bishiya a garin Makka, kai a garin Madina, iyaka kai haramun bilaba mai inda ya bambanta kenan da garin Makka. Ita Makka idan kai wani laifi za a yi ma wata tara a kai, amma Madina babu. Bal huwa haramun bilaba mai wanda ibn kamar yanda al-Imam an-Nawawi yake faɗa cikin Sharh Sahih Muslim juz'i na 9 shafi 134, haramun ne a babu ka tare wata bishiya ko ka cire wani toho na garin Madina, matukar Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da shi, ba shuka na dan adam ba. Amma idan ka yi fa babu wani tara da aka yi maka illa dai ka nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sanin waɗannan abubuwa wajibi ne ga mutumin da zai tafi Madina, haka kuma wanda zai tafi Makka, wanda yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da garin Madina, yana la'antar duk mutumin da ya yi bid'a a garin Madina. Wannan dalilin yasa kafin ka shiga garin Madina zaka ga wani babban allo da aka sa, babban allo an rubuta hadisin manzon Allah. Manzon Allah yayi la'anta ga duk mutumin da ya je Madina yayi fasadi, imma bid'a ya kai garin Madina ko ko ya kai fasadi, ya kai fasikanci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci wannan mutumin, saboda barna da zaka yi a wannan guri mai tsarki ya bambanta da barnar da zaka yi a garin ku. Amma shedan ba zai rabu da mutane ba, don haka za ka samu wasu ƙoƙarinsu shi ne su je wannan ƙasar don su yi fasadi. Allah ka tsare mu, Allah kuma ya ba mu ladan abinda muka faɗa daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafaran kurakurai. Akwai waɗanda suka rubuta wasu tambayoyi, a yi haƙuri. Wannan yana cewa mace ta haihu cikin Ramadan, don haka ba ta samu yin azumi ba saboda shayarwa, kafin zagayowar Ramadan kuma sai ta ɗauki wani cikin kuma tana shayarwa, don haka bata samu biyan wanda ake binta ba. Komai yawan bashi ba ta faduwa, ana nan ana bin bashin ciyar wanda da yake kanta dole za ta biya. Ba a cewa saboda basu suka sun yawa Allah ya yafe, la, mace da ta aji azumi dalilin shayarwa za ta ciyar a madadin kowace rana ta ba da rabin sa'i. Haka ma matar da ya zamanto ta aji azumi a dalilin ciki da ta samu. Wannan kuma ya ce wanda ya je aikin hajji yaya zai yi wajen kamsu salawa, zai rika bin limami ne a Kaaba ko ko zai rika yin sallarsa shi kadai? To me ya kai shi Makka? Idan zai je Makka ya zauna a ɗakinsa yana sallar shi kadai, me amfanin ka je Makka? Ba sai ka zauna a gida ba. Wato shi yana ganin kamar matafiyi bai kamata ya je jam'i ba. Wannan kuskuren mutane da yawa suna da shi. Idan ladan ya ce hayya ala salati, to ya kira mazauni ya kira baku, hayya ala salati, ku zo ga sallah, da kai mazauni da baku wajibi ne ku amsa kiran wannan ladan. Sai dai idan kai baku kana cikin uzuri, to wannan kuma dalilin uzurinka shine wannan wajibi yake faduwa a kanka. Wani misali, mota ce ta zo ta tsaya za ta sha mai, sai ji ana hayya ala salat, kaga ai shi matafiyi ne, dama ana gama shan mai zai wuce, akwai larura, don haka ba zai yi sallah ba. Amma kai ka riga ka zo garin ka aje jaka kana zaune ma a gefen masallaci ana hayya ala salat, da kace ai kai bako ne, ba ka da uzurin da zai hana ka zuwa sallar jami'i. Ya kamata mu san da wannan, wanda ibnu Baz ya yi magana a kai mai yawa a ciki. Babu shakka a kowanne da suke zuwa Makka sai su ringa sallah a hotel, ba ta zuwa ma komi a Kaaba, suka yi mamaki ne ya kai su Makka din. Wannan kuma yace nakan ga wasu mutane idan sun bude littafi ana karatu sai su dora hularsu a kai ko wani mabudi ki ko dai wani abu haka makamancinsa. Shin ko yin hakan babu laifi? Babu shakka akwai laifi ga dora wani abu sama da maganar Allah subhanahu wa ta'ala, musamman dai Alkur'ani ba ma littafi ba. Game da Alkur'ani shi ne aka yi magana akan cewa wa kalimatullahi hiya al-uliya, bai kamata a dora wani abu a sama da maganar Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.